بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 19 ga watan Dhulhijja shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da 6 ga watan Yuli shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 35 insha Allah cikin jerin darussa daga littafin Ma'alimus Sunna An-Nabawiyya wanda muke mishi take da taqribu sunna bayna yadayil umma kusanto da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga tsakankanin al'ummarsa wannan littafi malam Salih bin Ahmad Ash-Shami shine tattara khulasar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga manya-manyan littafan sunna guda 14 Allah ya saka mu sha alkhairi yanzu a iya tunawa muna ci gaba da bibiyan sa inda yake mana darussa a cikin al-maqsadul awwal wato abin da ya shafi aqida da tauhidi muna cikin kitabul imani bil yawmil akhir littafin da ke magana akan ababan da ya lazimci musulmi ya imani da su wanda suka shafi tashin alkiyama zamu tashi a babi na 8 a wannan kitabu wanda ya kira shi da suna babu shafa'ati wal maqamil mahmud babin da ke magana akan ceto da kuma matsayin nan abin yabo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai samu a ranar alkiyama malam ya fara da cewa an abi huraira radhiyallahu anhu qal utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bilahamin farufiya ilayhi zira'u wannan hadisi yana cikin sahih bukhari da muslim wato muttafaqun ne alaihi min hadisi abi huraira radhiyallahu anhu yana kuma da wasu riwayoyin wadanda ba wannan ba mabambanta hasali ma wannan hadisi ya daga cikin hadisai mutawatirai wato hadisin da ke bayani akan abin da yake faruwa ko kuma Allah ya bada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin zai faru na tashin hankalin alkiyama da kuma yadda mutane za su yi shawara su tafi neman agaji a gun manya-manyan annabawan Allah fara daga Adamu alaihi salam har tikewa zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wannan hadisi ne wato mashahuri kwarai mutawatir abinda Abu Hurairah yake fada a wannan lafazi nashi yace an zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nama farufiya ilayhi zira'u sai aka mika masa kalfata wato cinyar akuya ta gaba ko kafar akuya ta gaba wa kanat tu'jibu ya kasance yana son namar kafar gaba ta akuya wannan kalfata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana son namanta kuma akwai maganganun da malamai suka yi masana likitancin musulunci game da fa'ida ta kiwon lafiya da ke cikin wannan nama na cinyar akuya ta gaba wallahu a'lam fana hasa minha nahsatan abin da ke nuna nahasa shine ka dauki nama ka kai bakin ka ka gatsa saboda ba nama ne irin yadda ake yayyanka nama mu a nan al'adar mu a yi shi gutsi gutsi haka irin yanka mahuta ba irin yanka ne na larabawa zaka ga naman gabaki ɗaya akuyar haka ake dafe ta ko a gashe ta gaba ɗayanta wataƙila sai a ɓaro mutum iya karfata gaba ɗaya a miƙa mishi zaka ba yadda za a iya saka a baki duka shine ma'anar nahasa ya gatsa da haƙurin shi ya fizgi nama kamar yadda kake idan kana sharraki ko kana cin cinyar kaza misali ana ruwaita kuma da fana hasha shi ma duk ma'anar shi ɗaya ka sa haƙurinka ka gatsi nama sannan ka ciza ka gutsira al-imamu Abu Sulaiman al-Khattabi yana cewa nahasa mai sirri yafi fasaha fiye da nahasha mai shiru da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gutsira naman nan su daya thumma qala sannan sai ya ce ana sayyidun nasi yawmal qiyama yace ni dinan da kuke gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke yace to ni ne sayyidi na mutane gabaki daya a ran tashin alkiyama wannan malami suka ce nan halaccin mutum ya faɗi wata falala da Allah ya yi masa wanda ba wanda ya san ta sai shi wanda kuma akwai buƙatar ya faɗa ba faɗi dan nuna ya isa ba a faɗi dan tabbatar da wani abu da yake tabbatacce faɗi dan godiya ga Allah madaukakin sarki kuma wannan yana nuna falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan dukkanin al'ummomi da mutane da ɗaiɗaiwan masu daraja hadda annabawa hadda manzanni hadda duk wani mai daraja da kuma kasancewar shi a wannan makami shine sahibul liwa'il hamdi wanda yake rike da tutar godiya wanda duk taron alkiyama sai kowa ya shi masa albarka sai kowa ya yaba wa kokarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen samo da mutane mafita shi sa kullu yake mishi wannan addu'a a wajen kiran sallah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta Allah ka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama matsayin nan abun godiya da kai masa alƙawari annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin cewa Allah ya aika jibril ya gaya mai cewa kada ya damu ranar alkiyama za a bashi wani matsayi wanda sai an gamsar da shi duk abin da yake so ya samu duk abin da yake so kuma shi ya samu to zai samu ranar alkiyama salawatullahi wa salamuhu alayhi fil akhirati wal ula sannan wannan a al'adar balarabe to ba wani abu bane abin mamaki ko abin dariya ko a ce yayi santi mu al'adar mu ta bahaushe da ka kai abin ba abu baki in ka faɗi wata magana sunan wannan abin santi da haka sai a yi ta maka dariya idan akwai matar da ta yi dafa abincin a wajen ta fara jin cewa ai ita wata gwana ce ta dafa abinci gashi ma har ana santi to wannan bai cikin al'adar wasu mutane in ba Hausawa bane a iya sani amma irin mutanen da na sani ko na karanta tarihin al'adunsu musamman Larabawa da Turawa su a wurin su ma lokacin abincin abinci akan gwama shi da lokacin tattaunawa za a tattauna sai a ce to za a yi ta ne over a dinner ko over a lunch ana cin abincin ana meeting din saboda kwakwalwar mutum a lokacin tana ma ƙara budewa ya dinga tunano ideas din da wata kila yana jin yunwa ba zai tuno su da haka babu wanda zai mai dariya ko a nuna cewa ai abinci ya kama shi yayi santi to mu kuwa a cikin al'adar mu akwai santi ce mutum ya sha raki ya ce kaza ya sha miya amarya ya ce kaza lokacin ma mutane suna faking suna yin santi na ƙarya dan su gamsar da matansu cewa ai matan sun iya girki to wannan al'adar mu ce ba ta da mashiga anan na fata mun gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ni ne jagoran mutane a ranar alkiyama wa hal tadruna mimma zalika kun san meye zai bani wannan jagoranci wannan yana nuni zuwa ga jagoranci da shugabanci cancanta ke sa a same shi ba wai tsaba kwadayin mulki da karfin kuɗi ko karfin jam'iyyar ku ba in ka samu da irin wannan ba za ka yi abin da ake ba ake tunani ba amma idan ka samu da cancanta shine zaka abin da ake tunani shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin ya aka yi cancanci wannan matsayin duna sa'iril anbiya'i wa rusul wanda wurin akwai baban mutane gaba daya Adamu alaihi salam akwai baban mutane nabiyu Nuhu alaihi salam akwai Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salam akwai Kalimur Rahman Musa alaihi salam akwai Ruhul Lahi Isa alaihi salam akwai sauran annabawa su Yunusa da Shu'aibu da Lutu da kowa suna wajen amma kowa sai ne dinga cewa Allahumma sallim sallim kowa Allah ka tseratar da raina Allah ka tseratar da raina Allah ka sa na fita salin alin shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai samu wannan matsayin saboda cancantar da yayi sai annabi ya ce yajma'u Allahu an-nasa Allah zai tattara mutane gabaki ɗayan su al-awwalina wal-akhirina na farkon su da na ƙarshen su fi sa'idin wahid a wata farfajiya a wani fili guda daya wanda muka ji magana akan sa a darasin da ya gabata annabi ya ce yusmi'uhumud da'i wa yanfudhuhumul basar taruwar da za su yi duk wanda ya ainihin kwallashe la sai sun ji shi saboda cunkosun su a wuri daya kowa yana jin abin da ake wa yanfudhuhumul basar idan ko mutum ya kalle su mai kallon ya kalle su idan shi zai kwabarin duka mutane wata dun shamsu za a kusanto da rana fa yablughun nas min al-ghammi wal-karbi ma la yutiquna sai mutane su shiga cikin al-gham da al-karb abinda ba za su iya ba al-ghammu shine bakin ciki da damuwa da tsoro da ke shiga zuciya na rashin sanin ina mafita game da bala'in da ake ciki kamar da Allah yake cewa fastajabna lahu wa najaynahu min al-ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin a cikin suratul anbiya ko Allah yake fastajabna lahu sai muka amsa masa bukatarsa wanajjaynahu minal ghammi muka tseratar da shi daga tsantsan bakin cikin da yake ciki Allah yake wa kazalika nunjil mu'mini haka ha haka abin nan al-gham yana bada ma'anan kisa ko an ci nasara akan ku a yaki dan duk wasu abubuwan da kike jan bakin ciki da damuwa kamar da Allah yake cewa fa asabakum ghamman bi ghammin a yakin Uhud kenan sai kuka aka sa kuka shiga cikin gamman kisa akai ta kashe mu'minai bi ghammin saboda rudanin da kuka shiga cewa shedan ya yada cewa an kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga duka guda biyu bakin ciki ne wanda wani daya ya haifar da daya to al-gham a tashin alkiyama mutane za su shiga cikin wani bakin ciki da rudani da tashin hankali kamar da Allah yake cewa yawma tarawnaha تزهل كل مرضعه عما ارضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى والكرب شي كما الكرب شيني شي كما بلائي wanda aka ganshi kuro kuro yafi karfin na zuciya shi kusan duk abu daya ne amma bala'in da gashi an riga an hadu da shi kamar mutumin da gobara ta kama yana cikin daki gadangadan ba mafita ko mutumin da gashi yana kallon mota za ta buge shi ko za su yi karo ko gashi an daure shi za a harbe shi sojoji firing squad ko ƴan kidnappers ko wane ne to wannan ya shiga cikin alkar kamar da Allah yake cewa walaqad nadana amene ne nuhun ko falan ni'mal mujibuna sai Allah ya ce wadajjaynahu wa ahlihi min alkarbil azim me annabi nuhu ya gani ruwan saman nan da ya addu'a da ruwan ya tari ya taru sai shi ma ya dinga addu'a Allah ya karanta da shi saboda bala'in ya riga ya zo shi ne Allah ya ce walaqad nadana nuhun hakika annabi nuhu ya kira mu fala ni'mal mujibuna Allah ya ce madalla da mu su Allah masu amsa kiran wanda ya kira mu Allah ya ce wanajjaynahu wa ahlihi min al-karbil azim cikin safat sai muka karanta da shi shi da iyalansa daga wannan babban bala'in da aka gani ido da ido shine ruwan dufara to duka biyun za su hadu tashin hankali da bala'in da zukata za su raurawa saboda yawma tarjifur rajifa tatba'uha ar-radifa qulubu yawma idhin wajifa zukata sun riga sun kirkice ranar qulubu yawma idhin wajifa tashin hankalin yafi abinda za a iya wasafawa sannan kuma sai al-karam al-karbu kuma gashi ana ganin bala'i ga mala'iku ga jahannama ga aljanu ga shedanu ga mu'minai ga kafirai ga fasikai ga masu takawa kowa tsirara kowa cikin tashin hankali kowa bai iya cewa komai da haka waɗannan bala'i da suka wa mutane yawa shine al-annabi ya ce ma la yuqiquna mutane za su kasa containing wannan bala'i wala yahtamiluna za su kasa withstanding din shi fa yaqulu an-nasu sai mutane su ce ala tarawna ma qad asa balagakum wannan daga cikin fikirin da ke nan wajen shine wato duk tashin hankalin da mutane suka shiga dole ana buƙatar masu hangen nesa da zurfin tunani a cikin su wanda su fara tunani me mafita bai ko da tsaya ai jungun jungun a sallama makaddara rayuwa ba da haka aka samu wasu masu hankali ibnu hajar da zai faɗa mana wannan inda zaka koma cikin mujallad na 11 cikin fatul bari da gaskiya fikihun da ya fitar cewa duk bala'in da ake ciki yana daga cikin maslaha al'umma a samu wasu da su iya daura wannan bala'in su tunanin me ya kamata a yi in ba haka ba sai bala'in ya haifar da wani bala'i duk bala'in da mutane suka shiga fatara kunci tashin hankali yaki bala'i fitina fada duk abin da ya faru to ana buƙatar a cikin waɗannan mutanen ya zama akwai ulul albab masu ragowa hankali da tunani da hangen nesa wanda su yi tunanin kai me ya kamata yi to galibi a irin wanda suke iya wannan hangen nesa sune dattawa masu ilimi wanda suka goge a rayuwa mu kiyaye waɗannan guda uku to sune suke iya kawo da mutane mafita dattawa masu ilimi da masu gogewa a rayuwa amma matasa da masu zafin kai da jahilai da sauran waɗanda suke ganin kawai a mutu duk to waɗannan galibi ƙara rikita abu suke ƙara rikita rigima suke idan mace tana rigima da mijinta kannanta ba za su yi sunu wannan magana ba tana ba ta ga musu za su zo kaci su ce wallahi sai mu ci ubanka wallahi haka sun ga likita mu kafin an kara sun balla mai hannu shi ma yana da kanne yan iska shi ma ko yana da wasu abokan yan gareji su ba su tsare rigima to dole sai dai a je gun malami a je gun wani dattijo ko wani mutum da ya yana sulhun aure ko hisba su ne za su iya sulhun ta rigima ba a kiran matasa masu karancin shekaru a ce ku duku ku zo ana wani rigima da sun zo kara ingila ta zasu ko mun gane so da haka a filin alkiyama ma za a samu wasu dattawa waɗanda za su yi wannan tunanin su ce ala tarawna ma qad balagakum ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum shin ba za a je a nemi wanda zai neman mana mafita ceto a wurin Allah ba ishara zuwa ga amfani da mutane masu daraja dan neman ceto ko mafita akan matsaloli fa yaqulu ba'dun nasi li ba'dun sai anan za a shawarta a ce abinda za a yi alaikum bi adam wannan al'umma gaba daya zuriya adamu ce to da haka aje gun shi wato aje gun head figure kenan da haka din rikicin da ya taso da ma za a ce ina babanka za an zo mutum za a ce ina babanka wai babanka in aure ka ne ma in rigima ka tayar in wani bala'i ne ko mai babanka shine walinka to da haka dukkan zuriya adamu ce za a ce mutum kun baban mu sai a tabgun adamu alaihi salam fa yatuna adamu alaihi salam fa yaquluna lahu anta abul bashar ya adamu kai ne uban mutane khalaqaka allahu bi yadihi allah ya halice ka da hannunsa kamar da allah ya faɗa a cikin sa da yake cewa qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai me yi hana ka kai sujuda ga abinda na halitta da hannuna astakbarta an kunta min al'ali to shine a nan za su yi mishi kirari da haka wannan yana nuna cewa idan aka zo ne wata alfarma a gun mutum to yana da kyau a yabe shi da siffofin da yake da su a nuna mishi cancantar yayi wannan alfarma ka zo neman aure ne ka zo neman alfarma a baka aren gida ne za ka zauna ka zo neman bashi ne ka zo neman ya nema maka wani aiki ne ko admission ko menene ko ya sunu ta tsakaninka da wani oganka to yana da kyau ka masa bayanin me yasa why pick on him me yasa ka zabe shi dan kai dai saboda mun ga mutuncinka da darajarka dare da ka saba taimakon mutane Allah ya ji kan galadima wani a kira sunan baban shi ko ka gaji halin kirki halin sarauta shi yasa muka taho wajen ka zai ga ƙara gyara zama ko da bai niyya ba to zan an tara mai kasa to yana da kyau haka kaga shi a hadisi har a lahira za a yi wannan lobi din ko wa nafakha fika min ruhihi Allah ya hura maka ransa wa amara almala'ikata fasaddu laka kamar da Qur'ani ya ambata ishfa lana ila rabbika abinda muke fata muke nema ya kai annabi adam ka nema mana ahwa ka nema mana sassauci a gun Allah ubangijinka ala tara ila ma nahnu fi ya kai uban baka ganin irin bala'in da muke ciki ala tara ila ma qad balagara baka ganin irin yadda muka kai fa yaqulu adamu sai adamu yace inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithla wa lan yaghdaba ba'dahu mithla ci kai al'amarin yana da girma lalle Allah ubangijina a yau din nan yayi wani irin fushi wanda Allah bai taba irin wannan fushin ba a baya kuma Allah ba zai sake irin wannan fushin ba daga yau wannan ya tabbatar da siffar fushi ga Allah madaukakin sarki wanda abinda ake so ka gane da wannan siffa shine ka tsoraci Allah ka tsoraci fushin Allah ka fara tunanin a to yanzu an ce Allah yana fushi ai fushi shine motsawar zuciya da taruwan jini a cikin ta to dan haka Allah kenan an ce da siffa irin ta dan adam dan haka a kore wannan siffa sai ka je kana korewa kai ba kai abinda aka ce kai a wajen gashi kuma Allah ne da kanshi ya faɗi alqur'ani kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa nan me Allah yake cewa wa man yahlul alaihi ghadabi faqad hawa duk wanda bakin fushina ya hau kansa to wannan ya halaka Allah ya ce wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma hatada cikin suratu baha ko cikin baha ne to kaga Allah da kanshi ya tabbatar da siffar fushi abinda yake nufi da wannan fushin shine wato Allah yana fushi amma kamar da malaman aqida suka ce wallahu yaghdabu laysa ka ghadabil bashar Allah yana fushi amma ba irin fushin mutane ba yaghdab wa yarda la ka ahadin minal bashar saboda Allah yana da siffar fushi ka tsoraci fushin Allah wa innahu nahani an shajarati Adam ya ci gaba da cewa kuma Allah ya hana ni cin dan itacen bishiyan nan wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka aljannata okula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi shajarata to amma me ya faru Allah ya ce fa akala minha sai shedan ya gode su suka ci wannan dan itace fa badaddahuma sawatuhuma wa tafika yaksifani alaihima min warqil jannati zuwa dai karshen wannan kisa da take sananniya ga tanan a cikin bakara a cikin daha a ina ne da ina ne duk dai ga tanan to wannan kisa yake ishara yake Allah ya hana cin dan itace shedan ya zuga ni na ci duk da fa Allah ya yafe mishi ko fatalqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi amma duk da haka yana nan yana jin tsoro yana jin damuwa wannan yana nuna wato mutum ya zama mai tsoron zunubansa koda kana ta istighfari kana ta umara kana ta azumi kana ta salati kana karatun alqurani amma ka zama kana jin tsoron zunubanka baka da tabbacin ya ra'ayi da kai ranar alkiyama kar ka sake ka zama afa aminu makarallah kace ka amince daga kamun Allah kar ka sake kullun ka dinga tsoron zunubanka amma kuma ka dinga fatan rahama Allah kana sa ran gafara sa kamar yadda kaga ana haka Allah ya jira bayan da yace wa man yahlul alaihi ghadabi faqad hawa sai ce kuma wa inni la ghaffaru amma fa ni Allah mai yawan gafara ne liman taba wa amara wa amila salih to wanda ya tuba ya bar shirka ya kama tauhidi yayi imani ya daina kafirci yayi aiki na kwarai ya bar aiki na banza sadaka sai adam ya ce fa asaitu na saba wa Allah wa asa alim rabbahu faghawa sai ce nafsi 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 a yau ni ma ta kaina nake ta kaina nake fata na kawai in tsira ina zan yi wa wani wani abu idhabu ila ghairi to daga cikin fiqhun da zaka tira a wannan gaban shine idan aka zo nemi wata alfarma a wurin ka ba za ka iya ba to alal aqal kai ishara zuwa ga wani wanda zai iya daga shi ni ba ruwana ku sai da zaku eh zaku ga ku ce kaza to amma sai ka tana to ina ganin wani ba zai iya ka ka rage wa mutane damuwa baka ba su da damuwa su 100% ka rage musu goda 20% sai ce idhabu ila nuhin ina ganin ku tafi gon annabi nu fa yatuna nuhan fa yaquluna ya nuhu innaka anta awwalur rusuli ila ahli al-ard sai su tafi gon nu shi ma su fara mishi kirari da cewa ya kai annabi nu kai ne annabi na farko manzo na farko da Allah ya aiko zuwa ga mutanen duniya al-imam al-hafiz ibn hajar wa min qablihi ibn battal rahmatullahi ala al-jami' da suka gano suka ce nan akwai sarkakiya cewa nuhu shine farkon manzo bayan ga adam ya rigaye shi a tarihance abu ne sananne shi isu ya rigaye shi a tarihance abu ne sananne ilyas ya rigaye shi a tarihance abubuwa ne afa idris ya rigaye shi a tarihanci akalla waɗannan annabawa guda uku sun rigayi Nuhu a zamani kuma dukansu annabawan Allah ne to me ye ma'anar cewa shine farkon annabi zuwa farkon manzo zuwa mutanen ƙasa sai aka bada amsa akalla kala uku amsa ta farko ko dai saboda shi Adam an aiko shi ne kawai zuwa ga iya mutanen gidansa da haka shi ba manzo ne zuwa ga duk mutanen duniya ba manzo ne kawai zuwa ga zuriyarsa ta farko dinnan waɗanda suke wuri guda sannan suma Idris da shi su sun yi aiki ne da shari'a annabi Adam wanda bata lalace ba a lokacin kana nasu ummatan wahidatan tun ana wannan lokacin wasu kuma suka ce a saboda shi annabi annabi Adam da Idris da annabi ainihin wato shi su dukkanin su aiko su ne ga mutane masu tauhidi ba ai ko su zuwa ga kafirai ba shi ko nu ai ko shi zuwa ga kafirai ne shine ma'anar cewa mursalun ila ahli al-ardi qatibatan ko kuma magana ta uku shi ai ko shi zuwa ga fiye da gari daya al-qaryu mabambanta su kuma a iya gari guda wannan sai daga cikin amsoshin da wadancan malami suka bayar dan ai taujihin wannan magana wallahu a'lam wa qad sammaka Allahu 'abdan shakura kuma Allah ya kiraye ka da cewa kai bawa ne mai godiya ga Allah, inda Allah yake cewa zurriyatan man hamalna ma'a nuhin innahu kana abdan shakura a cikin suratu bani Isra'il. Allah ya ce zurriyatan man hamalna ma'a nuhin innahu, lalle shi annabi Nuhu kana abdan shakura. Al-imamu Abdurrazzaq As-Sana'ani da shi da al-imamu Ahmad ibn Hanbal a cikin kitabu Zuhd da kuma Ibn Jarir al-Tabari a cikin tafsirinsa sun ruwaito wata kissa, wani labari da yake isnadin shi bai tabbata ba, cewa annabi Nuhu ya kasance idan ya ci abinci, kana Nuhun iza akala ta'aman sammallaha faqala alhamdulillahi, ya kasance in ya ci abinci sai ya gode wa Allah ya ce Allah na gode maka, laushi ita la ajatani, inda ka so da ka bani da yunwa. Wa kana idza shariba sharaban qala Allah alhamdulillahi alladhi saqani, in ya sha wani abin sha ya ce na gode wa Allah da ya shayar da ni, law sha Allahu la azma'ani, da Allah ya so da ya bani cikin kishi. Haka idza labisa thawban qala alhamdulillahi alladhi kasani, in ya saka sutura sai ya ce na gode wa Allah da ya bani sutura, law sha Allahu a'rani, da Allah ya so da ya bani cikin tsaraici na. Har zuwa dai ƙarshen hadisin cewa har in ya tsuguno ma sai ya ce na gode wa Allah da ya sa na fitar da wannan lalataccen abincin, kuma Allah ya bar mana abin da ke da amfani a jikina. Yana da yawan gode wa Allah akan kowace gaba, shine Allah ya kira shi da sunan shi cewa innahu kana abdan shakura. Suka tuna mishi wannan falala da Allah ya mishi, suka ce mishi ishfa lana ila rabbika, muna roƙonka ka zo ka nema mana ceto a gurin ubangijinka. Ala tara ila ma nahnu fihi, ba ka ganin halin da muke ciki. Fa yaqulu inna rabbi azza wa jalla qad ghadiba al yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu, Allah ubangijina yayi wani irin fushi a yau wanda bai taba yin irin sa ba. Wa innahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu, kuma ba zai sake yin irin wannan fushin. Sannan yace wa innahu qad kanat li da'awatun da'autuha ala qawli, shi kuma ni annabi Nuhu da kuke gani ina da matsala a yanzu nake jin damuwa game da ita. Addu'a ta da Allah ya bani, Allah ya ba annabawa kowane annabi, Allah ya bashi wata addu'a guda daya yankan wuka wadda kawai zartawa ce ya faɗa abin da yake so Allah ya bishi. Shin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ya taskace mu al'ummarsa tashi ta ranar alkiyama, kai muna san annabi Allah ya kara mishi daraja. Duk wata gata za ka ji annabi ya gama mana ita, za ka ji a ƙarshen hadisin shi ya taskata tashi. Shi kuma annabi Nuhu da kafiran zamanin shi suka yi kafirci abin ya ishe shi kawai sai ya fushi. Qala Nuhu ne ya ce rabbi la tazar alal ardi min alkafirina dayyara, ya ce Allah ka halaka kafiran nan gabaki ɗayan su kanka ba ko guda ɗaya. Innaka in tazarhum dillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara, shi ne aka ce je yi jirgin ruwa yayi kaza yayi kaza yayi kaza. Me suka ce qalu hadha aridun mumtiruna, yace bal huwa mastaajaltu bi, ce hadha ku gani kuna wasa da ya riga ya fasata saboda shirkar da suke sun kibin Allah. Wannan addu'a ita ce fa ta kawo ruwan nan da aka yi sama da ƙasa, aka cika duniya, aka yi watanni ko kwanaki ana ruwan. Kullu hamil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawlu wa man aman wa ma amana mahu illa kai, kasan da kisoshin su zuwa koina furjitin alqurani, sai da akai wannan ruwa daga karshe. Sannan Allah ya ce kila ya abdu billahi ma aki wa ya samau aqli wa ghidal ma, aka ce to sama rike ruwanki, kasa ke ma tsotse ruwanki, nan take ruwa ya kare sai dai ya shi kawai. Shine wastawat alal judi, sai wannan jirgin ruwa ta daidaita a kan yashi. Iya mutanen da suka tsira a cikin jirgin nan iyakacinsu ne zure da suka rage a duniya, amma an halaka kowa da kowa, duk wani mabarnaci an halaka shi, har da matarsa har da ɗansa. Ya ambata ya ce aini ina da matsala, na yi addu'a an halakar da al'ummata, shi ne wa qala nuhu rabbi la tazar alal ardi min kafirin dayyara, anan ya ambaci guda ɗaya uzurin shi guda ɗaya. Ya zo a wata riwaya cewa uzurin da ya ambata guda biyu ne, da wannan na farko da kuma ɗaya uzurin da ya ce laysa dhakum dhalikum indi, ni ba zan iya muku wannan aiki ba. Li'annahu, saboda mene? Saboda Allah ya mishi kashedi da Allah yake ce masa, qala ya Nuhu innahu laysa min ahlika innahu amal, ko a wata riwaya innahu amala, ko innahu amalun ghayru salihin. Allah ya ce fala tasalni ma laysa laka bihi ilm. Allah ya mishi wannan kashedi, kar ka sake tambaya na abin da baka sani. To sai ya ga bai da masaniya akan wannan al'amarin cetan, ya cancanta ya tambayi Allah akan kuma cancanta bai ce a ni Allah ya riga ya mun kashedi tun a duniya cewa kar na sake shiga abin da ban sani ba. Da haka uzurin shi guda biyu, uzurin cewa ya shiga cikin wannan fushi ya yi waccan addu'a kuma Allah ya karba. Sannan uzuri na biyu kuma, bayan da aka da ya ga ɗan shi da ya ce zo ka hau jirgi ka tsira tare da mu, ya ce a sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma'i qala la asimu yawma min azabillahi illa ni amrullahi illa man rahima rabbi. Yaje sai yaje ya ga kumfa, ko yaje ya hau da tare dutse ne ta dilbiya da shi. To shine annabi ya gana addu'a yana cewa Allah ka ce za ka tseratar da ‘ya’yana da zuriyata, kuma ɗana ai zuriyata ne. Sai Allah ya ce mishi innahu laysa min ahlika, shi bai cikin zuriyarka, ya fita ya riga ya cire kanshi daga inda yake imani. Innahu amalun ghayru salih, shi wani abu ne, shi wani aiki ne mara kyau, ko kuma innahu amila ghayra salih, ya yi aiki mara kyau. Daga nan sai Allah ya ce annabi kar ka sake irin wannan tambayar, kar ka sake roƙona irin wannan abu, ka roƙi cewa in yafi makafiri kar ka sake. Falata tsani ma laysa laka bihi ilm, inni a'idhuka an takuna min al-jahilin, cikin suratul Hud, ko ina jan kunnanka. Allah ya nuna wannan jan kunnan. To daga nan shi ne dabbu shi kace ta yinsa, yace to ni ba zan sa baki ba, saboda ga wancan addu'a da nayi, kuma ga wancan roƙon da nayi, Allah ya ce mun kan na saki. To uzurin da ya faɗa kenan guda biyu, kamar yadda yake a wata riwaya. Ina fata mun gane wannan. Annabi na biyu kenan da aka je gurin sa, sai ya ce idhabu ila ghairi, ya ce nafsi nafsi nafsi, idhabu ila ghairi idhabu ila ibrahima, ya ce ku tafi gun wani na, ina ba ku shawara ku tafi gun ibrahimu alaihi salam. Al-Imam al-Ghazali a cikin littafin sa mai suna kashfu ulumil akhira, Allah ya gafarta mai, ya ambaci wasu hadisai, kamar Ibn Hajar yake cewa zakara fihi ahaditha la usula laha, ya ambaci hadisai wanda ba su da inganci, ya ce falata da tarbihi, kar ka rubuta abin da yake faɗa, falata da tarbihi shay'in minha, kar ka rubuta abin da yake faɗa. Da gaskiya abin da ya ambata to anan wanda kada a rubuta shi, zaka ji masu wa'azin tarbiyya suna faɗan shi cewa tsakanin zuwa gun annabi na farko da zuwa gun annabi na biyu sai da aka shekara dubu, sannan aka iya ma zuwa kun ɗaya, wataƙila saboda cunkoso ne ko ana ta shawara ne, wallahu a'lam, amma ni ma inganta ba, na fata mun gane. Ya hadisai masu inganci ba su kawo wannan ba. To fa ya atuna ibrahima, sai waɗannan dattawan mutane a filin alkiyama su tafi gun annabi ibrahim, fa yaquluna ya ibrahim, sai ya kai annabi ibrahim, anta nabiyullah wa khaliluhu min ahlil ard, kai annabin Allah ne kuma kai badadiyin Allah ne. Allah ya faɗa ya ce wattakhadallahu ibrahima khalila, Allah ya yi riƙo da ibrahim a matsayin khalil ɗinsa, babban masoyinsa. Shi ma su faɗa mishi falalar da yake da ita a gurin Allah, sannan su ce masa ishfa'alana, ka nema mana ceto ila rabbika ala tara ila ma nahnu fihi, ya kai ibrahimu ba ka ganin irin tashin hankalin da muke ciki. Fa yaqulu lahum, sai ya ce musu inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithla, lalle ubangijina yayi fushin da bai taba yin irin sa ba a yau, walan yaghdaba mithlahu ba ba'dahu mithlahu, kuma faufau bai sake wannan fushi ba. Wa inni qad kuntu kadhabtu thalatha kadhabati, shi kuma ni annabi ibrahim ni ma ina da matsala, na taba yin ƙarya har sau uku. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin riwayat Tirmidhi yake cewa kuma waɗannan abun fa da ibrahim ya kira da sunan ƙarya, ma min kidbatin minha illa rafa'a bihaddina, yayi waɗannan abun da yake cewa ƙarya dan ɗaukaka addini ne, ba wai yayi ne dan ha'inci ko zalunci ko cin amana ko yaudara ko kawai dai ba mutane dariya ba, ba duk dan abin da yake yin ƙarya yayi ƙarya ba. Fa zakara hunna abu hayyan fil hadith, Abu Hayyan ya ambace su, shine fadin sa inni saqim ta farko kenan, da yayin niyya zai rugurguza gumaka da aka ce a zo a fita za a tafi bautan shirka a wajen gari, sai lamu ya ce inni saqim, ba ni da lafiya, saboda a fita a bashi waje ya samu yayi wannan a jihadin. To kaji wannan ce fa ƙarya ta daya. Ƙarya ta biyu da aka zo aka ce man fa'ala hadha bi alihatina, waye mana wannan rashin mutuncin akan gumakan lalle wannan azzalimi. Aka ce sai aka ce samina fatan yankuruhum yuqalu lahu ibrahim, ko ai an ji dama yana musu mummunan fata. Da aka zo aka tambaye shi me yace, yace fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantakun, ba ku ga babban yana rataye da gatarin ba, shine mugudi ya kakkarya su, ku tambaye su za su ga muku ya kakkarya su. Kaga abinda yayi ne, amma yace fa'alahum kabiruhum hadha fas'aluhum. To wannan ce ƙarya ta biyu. Ƙarya ta uku, lokacin da wannan sarki lamarudu yake zalunci yana kwace matan mutane, Annabi Ibrahim ya zo da matarsa ƙasar Misra Sarra, sai ya ce mata idan an tambaye ki fa quli lahu anti ukhti, ki ce mishi ke ƴar uwata ce, kake ce ke matata ce, saboda ta tsira daga zaluncin wannan sarkin. Da wannan sune ƙarirayin Annabi Ibrahim guda uku wanda hankalin shi ya tashi a lahira saboda shi, wanda yana da uzuri, yana da tawili, suna da mafita. Yanzu kai yadda ƙarya ta zama yadda ka san karas zaki ne da ita. Wane karas ma? Kamar rake, kowa yanzu sai wanda Allah ya kiyaye. Mutane ba su san ma suna yin ƙarya ba, ta riga ta bi jinin jikin mutane ma, da malamai, da jahilai, da masu ilimi, da wanda ba su da shi, balantana kuma jagorori da 'yan siyasa, da masu faɗa a ji, da masu magana da yawunsu, balantana kuma sauran mutanen gari, balantana 'yan kasuwa, balantana masu ba da aikin kwadago, balantana teloli da masu gini, da masu gyaran famfo, da kowa sai wanda Allah ya tsare, da 'yan kamasho ba wanda bai ƙarya. Kowa a cikin harkar shi zai ga kawai ƙarya kawai ta zama wata nakiya mai daɗi da mutane suke ganinta ba komai ba. A cikin hadithin al-Imamu Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda Iyad ibn Himar yake ba da labari, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hutuba, cikin hutuba ya ambaci ƴan wuta guda biyar a cikin al'ummarsa. Shi daga cikin ƴan wuta, mutanen mu'minai ne za su tafi wuta, manzo Allah ya ce daga ciki akwai maƙaryata. Ya faɗa shi akwai maƙaryata, masu ƙarya su kiyaye wannan. Allah ya tsare mu. Shikenan sai ya ce nafsi 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 idhabu ila ghairi idhabu ila Musa, ci ku tafi gun Annabi Musa. Fa yatuna Musa fa yaquluna ya Musa anta rasulullahi faddalaka Allahu bi risalatika bi risalatihi wa bi kalamihi ala an-nas. Allah ya fifita ka Annabi Musa, yana magana da kai, Allah yayi maka istifa, ya zabe ka bi risalati wa bi kalami, kamar da Allah ya ce da yin magana da kai da kuma saƙonnin da na baka. Allah ya zaɓa Annabi Musa, ya gana da shi, ya mishi wannan fifikon ishfa'lana ila rabbika. Ya kai Annabi Musa kalimullah, wanda Allah yake magana da shi, ya Annabi Musa ka taimaka mana, ka nemi mana alfahma a gurin Allah. Ala tara ila ma nahnu fihi fa yaqul inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithluhu wa lan yaghdaba ba'dahu mithluhu. Da Musa ya ce tashin hankalin da ake ciki shi ne, Allah ya riga ya yi fushi, fushin da bai taɓa yin irinsa ba, fushin da ba zai ƙara yin irinsa ba. Wa inni qad qataltu nafsan lam umar bi qatliha, ce ni ta wata fita kowa, ni fa na kashe ran da Allah bai umarcin da na kashe shi. Kamar da aka sani a tarihin Annabi Musa, wannan bakin ɗin ne mutumakon afwan Bani Isra'ila ne mutumakon shi akan bakin ɗin. Annabi Musa ya falla mashi mari fa kaza Musa fa qada alai, ya kashe shi wanda ke cikin sutul qasas. To wannan kisa da Musa yi har ranar alkiyama yana tana ta cewa ba akwai matsala ba, akwai damuwa, akwai kura, yace nayi kisa ran da ba a umurce ni in kashe ba. Yanzu mutane sun mai da kisa ba komai ba, mata ta kashe miji, miji ya kashe mata, uba ya kashe ɗa, ɗa ya kashe uba, ƙani ya kashe wawa ya kashe ƙani, aboki ya kashe aboki, budurwa ta kashe mijin ƙawarta, ko ta kashe ƙawarta don ta aure mata miji, duk me ba a gani ba.
sauri ya kashe budurwar shi take auren sa me ba a gani ba babu irin abin da ba gani ba waɗannan fa ma masoya kenan junan su suke kashe junan sai na kuma ga makiya da bandit su kashe mutane da ƴan mensunan su ƴan agajin nan na jiji mai yake ci musu ƴan sakai su ma su kashe mutane mutanen ko da zan fara mala jami'an tsaro su kashe mutane wani irin bala'i ne ƴan fashi su kashe mutane masu kama barawo su ma su kashe shi ƴan kwacen waya a kashe ƴan kwacen mashin ƴan kowa kisa kawai yanzu mutane ba su dauka kisa wani laifi ne mummuna ba kadija annabi Musa yana firgici akan wannan masala ta haka sai ya ce nafsi 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 wallahi ni ma ta kaina nake ni ma ta kaina nake fadhhabu idhabu ila ghairi idhabu ila isa ce ku tabi annabi Isa alaihi salam fa ya tuna Isa fa yaqulu fa yaquluna sai a tabi gon annabi Isa ruhullahi fa yaqulu ya Isa anta rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu nabi Isa kai manzon Allah ne Allah ya baka manzanci tun kana dan kankanin ka tun a cikin tsumban goyo Allah ya ce kai kalmar sa ne wanda ya wurga ta ga Maryam kai ruhin Allah ne wa kallamta an-nasa fil madi sabiya da tazo da shi tace suka ce ya akai sai gashi nan ku tambaye shi kai fa mukallin ban kalmar da sabiya sai kawai fara magana inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa usani bi salati wa barakati ma dumta hayya wa barak bi waldati sai fara jawabi yana wa'azi yaro a cikin tsumban goyo yana daga cikin daidaiwan yara da suka magana a cikin tsumban goyo kamar yadda aka sani sai su ce ishfa'alana ka roka mana mafita a gurin Allah ala tara ila ma nahnu fihi haba annabi Isa baka ganin bala'in da muke ciki ne fa yaqulu Isa inna rabbi kad ghadiba al-yawma غضب لم يغضب قبله مثله قط للي النبي عيسى yake ce musu lalle Allah ubangiji yayi fushi wanda bai taba yi ba gabanin yanzu kuma ba zai ƙara irin wannan fushi ba walan yaghdaba ba'dahu mithlahu wa yadhkuru dhanb wa lam yadhkur dhanban annabi Isa bai ambaci laifin da yayi wa Allah a wannan riwaya amma a cikin riwaya al-Imam Tirmidhi daga Abu Sa'id al-Khudri da wasu wurare wanda ba wannan ba kamar Imam An-Nasa'i daga hadisin Ibnu Abbas Allah ya kara masa dashi mahaifinsa yake cewa innittu khistu ilahan min dunillahi ce ni fa bala'i na yafi na kowa ni da aka dauke ni matsayin Allah wannan kuma ga ya dace da abinda Al-Qur'ani ya ambata cewa za a zo da shi a ce musha anta qulta lin-nasi ittakhidhu wa ummi ilahin min dunillah qala subhanaka kai kace a rike ka kai da mahaifiyarka matsayin alloli kuma bayan Allah ya ce tsarki ya tabbata ga Allah ni ban yi haka ba in kuntu qultu fa kad alimta ta'lamu ma fi nafsi wala aqulu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub annabi Isa nan da ya fara rawar jiki yana tubawa Allah cewa shi bai san wallahi shi bai ce musu ba in kuma na faɗa Allah ka sani kuma faɗa ba Allah ka sani to kaga wannan shi duk da ba laifin sa bane amma laifi ne da aka yi a sanadiyarsa to wannan ma abun tsoro ne a wurin shi tunda sai da Allah ya dauke shi daga duniya sannan nasara suka lalace suka zama yadda suka zama suka bata addinin suka kama bauta mishi kuma zo karshen duniya zai hana su wannan bauta amma duk da haka zai ambaci wannan yace inni ubittu min dunillahi a riwayat Tirmidhi kenan a riwayat Nasa'i innittu khistu ilahan min dunillahi amma wannan riwaya sai aka ce walam yadhkur dhanban نفسي 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 اذهبوا الى غيري اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم وان ƙarshen tuka-tuka tukin duk an gama to daga cikin fikihun da malamai suka fitar cewa ashe tana me yasa ba a tabi gun annabin ba kai kai tsaye tun farko sai aka ce to daya abu ne ko dai saboda bala'in tashin hankalin da yake ciki su kansu masu shawara sun kasa tsayawa akan ra'ayi sadida abinda suka yi tunawa kawai baban su Adamu alaihi salam aka ga duka sauran ne suka ba su shawara to kuje gun wani amma sun kasa tuno komai tare da cewa misali yanzu ba gashi muna duniya mun san wannan karatun ba ai da ya kamata an je lahira wani ya ce to mu ba mana wannan karatu ya kamata kai a wuce gun annabi amma ba wanda ya tuna haka saboda bala'i jama'a ɗaya kenan na biyu kuma wasu malamai suka ce hikimar Allah ce kawai dan ya nuna wannan falalar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sai an gama kewaye sannan a dawo wajen shi da a ce wurin shi kawai aka je aka samu ta yi sai a tana a to ai da an jin wani ma da an samu shi kamar kai ne a ce kana neman bashi yanzu jiba asabar da dauran aurenka amma kuma gashi har baka bada sadaki ba kuma ka san aka je wurin dauran auren ba sadakin na akwai matsala ka dinga yawo ka tambayi wani bai baka ba ka tambayi wani bai baka ba sai can karshe ka je gun wani lokaci alaji ka ce maka wallahi din na bincika garin na ana da bashi in ya baka dole ka girma shi fiye da kowa sannan kuma baka da yancin ka ce ah ashe da an tambayi wani wallahi samu da a ce shi ka je last person da ka je gun shi kadai sai ka ga wani kace ashe kai da ma na tambaye ka ashe da na samu ashe kuma za ka samu a gurin shi ba to dan kar ma wani ya ce ai sauran annabawan su ma za su iya to sai da aka je gun kowa ya itirafin ba zai iya ba sannan aka tike ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fayatuna muhammadan sallallahu alaihi wasallama fayaquluna ya muhammad sai a tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce ya manzon Allah anta rasulullahi wa khatamul anbiya kai ne manzon Allah cikamakin annabawa wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara kai da Allah yayi maka baiwa yace ya gafarta maka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara da abin da yake na da cikin zinubanka da abin da yake na daga baya alqadi iyad ibn musa al-yasri a cikin sharhin muslim da yana magana akan wannan waje yake cewa malamai sun faɗi maganganu kala hudu game da me ake nufi da an gafarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka wuce da wanda suka zo daga baya na farko yace abin da yake nufi ma taqaddama shine zunubin can da adam alaihi salam bi zunubin nan da adam yayi na fa'asa adam rabbahu wa asa adam rabbahu fagawa ya shafa duk zuriyarsa amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yabe mai nashi a ciki ma ta'akhara shi kuma shine zunuban da ainihin wato a al'umma ta zasu to Allah ya yafe mishi ya yafe mishi gabaki daya duk da wato ana iya kama mutum da zunubin da yake da hannu a ciki ko da ba shi yi ba to kasancewar al'ummarsa duk jama'a sane to al'adance da sai a ce to duk abin da suka yana da kamashi kuma da yake da kamashin lada gada yake da suka yi amma bai da kamashin zunubi a cikin zunubin da aka mishi suka yi dan shi baya yin zunubi wannan fasara ta farko kenan fasara ta biyu cewa ma taqaddama min dhanbi abinda wata kira ya aikata kafin annabta wa ma ta'akhkhara an kuma gafarta mai abinda zai yi jinkiri ta hanyar aka bashi isma wasu kuma suka ce ma taqaddama wa ma ta'akhkhara ana nufin abinda ya faru na rakkanuwa ko abinda ya faru na wani hukunci da ya yanke irin wanda zai yanke sai Allah ya ce ba haka ba lima abinta lahu da ire-irensu irin su abasa wata walla to su ne wanda waɗannan din ma kafin yayi an riga an yafe mishi amma dan adalci bai hana shi ya dauki wani mataki Allah ya ce mishi a wannan matakin ba shi ya dace ba kaza ya dace fasara ta hudu cewa a an gafarta mishi inda zai yiwu a ce yayi a baya ko yayu a ce zai yi a nan gaba to ya sani ma Allah ya riga ya gafarta mai kai ba shi kadai ba ma fa mutanen shi ma Allah ya gafarta musu wannan Ahlul Badr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya duba Ahlul Badr ya ce da abin da suka dama su ba komai din da yake akwai magana mai tsayi akan wannan sai a zugun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ce mishi ishfa alana ila rabbika ka luka mana mafita a gun Allah ubangijinka ala tara ma nahnu fihi wa ga abin da muke ciki ba Nabi ya ce fa antaliku fa ati tahta al'arshi fa aqu sajidan li rabbi azza wa jalla ce sai in je ni ba zan yi wani musu ko wani tunanin ba zai yi ba a cikin riwayoyin idan ka koma cikin Fathul Bari cikin mujallad 11 al-Imam Ibn Hajar ya tattara riwayoyi mabambanta da zasu baka hoto mafi cika na wannan ainihin hadisa to a ciki yace Annabi Isa shi da kanshi yake jagorantar mutane aje a samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye a bakin sirafi yana jiran al'umma shi zo su riske shi tsallaka musu to sai a zo a ce ya zo yi wannan alfarma to daga nan ne zai ce mutane to mu haura sirafi ga baki daya to a gun haura sirafin nan wasu da dama ma za su fada ƴan wuta da wanda Allah ya nufi azabtar da su zai nan ne za a zo a kafa zumunta din nan a kafa zumunta a kafa amana ga Qur'ani ga suratul baqara ga kaza ka duk masu cikin nan suna nan a wannan wurin za su haura da mutane sirani wasu kuma wanda Allah ya kaddara za su fada cikin kafirai da munafikai da masu zunubai duk su fada to bayan haura sira din sanan ne manzo Allah sai sun tafi gun Allah madaukakin sarki yace sai in tafi karkashin al'arshin Allah in je in fadi in yi sujuda ga Allah sannan summa yaftahu Allahu alayya min mahamidihi wa husni sana'i alayhi shay'an lam yaftahu alayya ala ahadin qabli ci sai Allah ya buda mini ya kimsa mini wasu kalmomi na yaban shi da kyakkyawar godiya gare shi wanda Allah bai taba sanar da wani gaba da ni ba a wasu riwayoyin wanda duk da yake suna da matsala irin riwayar Imam Tabarani a cikin ainihin Mu'jamul Kabir da ainihin ainihin wato wasu wurare kamar Abu Ya Alashima ya ruwaito an ambaci wasu kalmomi wanda suke nuna abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗa fayuqalu bayan annabi ya tsuguna yayi yabo ga Allah yayi kirari ga Allah sai a ce masa ya Muhammad irfa rasak ya kai Muhammad daga kanka malamai suka ce idan muka lura da kyau a cikin alqur'ani mai girma Allah yana mutunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah baya ce mishi ya Muhammad sai dai ya ayyuhan nabi ya ayyuhar rasul ya ayyuhal muddaththir ya ayyuhal muzammil da ira'irinsu ko ya kira shi da abdu subhanallazi asra bi abdihi tabarakallazi nazala alfurqana ala abdihi kuma annabi yana son wannan kirarin da Allah yake mishi kira shi da suna bawansa amma anan saboda ranar alkiyama babu wanda ke da wani matsayi sai Allah kuma Allah yace ni ne nake da mulki a yau ba dan Allah bai da mulki a duniya ba amma saboda a duniya ya san sanwa mutane mulke shi malikal mulki tu'til mulka man tasha to ranar alkiyama ko ya kwace kayan shi gaba daya ce anal malik limanil mulku al-yawm lillahi wahidul qahhar to dan haka anan ma sai Allah ya kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sunan sa yace ya Muhammad saboda cikan mulkin Allah a ranar babu wanda za a kira da wani mukani ya Muhammad irfa ra'sak daga kanka sal tuqba roki duk abin da kake so za a baka washfa tushaffa roƙan wa duk wanda ka so a bashi mafita Allah zai bashi mafita la hawla wala quwwata illa billah annabi ya ce fa arfa ra'si sai in daga kaina fa aqulu sai in ce ummati ya rab la hawla wala quwwata illa billah wannan yana daga cikin alfarma da falala zaka gode wa Allah da yayi ka a cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin ba zai yi san kai ko wariya ko irin abin da yace innakum satarawna min ba'di atharatan wa ashya'a takrahunaha za ku ga san kai a bayana da ababen da ba ku so yanzu duk wanda ya samu ta alfarma da an ce me kake so sai fara tunawa kan shi ƴaƴan shi surkan shi abokan shi makusantan shi ƴan garinsu ƴan ajinsu wanda suka taso tare wane ne da wane ne su zai fara tunawa shi ko Allah sai sanar duka kawai ya ce ummati bai fara tunanin to yanzu barin tabbatar da matsayin Fatima ta tsira ƴata da nake ji da ita jikokina sasan da Husaini babban aminina Abubakarin uwar gidana Khadija amaryata Aisha kanina Aliyu yaran gidana Anas makwabtana su bai fara tunanin sai ya sa su a cikin jumhur kowa ta shafe shi yace ummati ya Allah al'ummata nake roƙawa alfarma ummati ya Allah al'ummata nake so ka bani dama in cece su ummati ya Allah al'ummata nake so a sauƙaƙa musu wannan tsayuwa salawatullahi wa salamuhu alaihi kisa in baka kaunaci manzon Allah irin kaunar da addini yace baka shiga uka lalace Allah ka ƙara mana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka samu cikin mutanen da yake ta Allah ka samu cikin masu bin shari'ar sa masu bin sunnar sa masu nuna masa kawaici da alfarma da yi masa salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ummati fayuqalu sai a ce masa ya Muhammad adkhil min ummatika man la hisaba alaihim min albabil aymani min abwabil janna za ce to a cikin al'umma ka dama an maka alƙawarin cewa akwai wanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba a cikin riwaya al-Imam Ahmad ibn Hanbal za a ce mutum 70,000 sannan a ninka mai su so 70,000 sai a ce to waɗannan ga wata kofa da aka ware kofa ta dama da aljanna aljanna ka je ka je ka shigar da su Nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin riwayat ne yace sai in ji in kama irin abin da ake kwankwasa kofar irin da abin kwankwasa kofar ne yace na kama na kwankwasa sai a ce wane ne sai in ce ni ne wane sai su ce yawa dama kai kare aka ce ba mu budewa ka zo din ne ce kware ko a bude daga nan sai a bude sai Annabi kawai kilab jama'a shi ce to jama'a bismillah bismillah Allah ka sa mu ciki nan za a yi ta shiga shine zaka ji kamar yadda ya faɗa ana yake cewa ثم قال والذي نفسي بيده انما بين المسراعين من مسار الجنه كما بين مكه وحمير او كما بين مكه وبصره yace na rantsi da Allah ubangiji wanda raina ke hannunsa fadin kofar tsakanin frame din kofar na dama da na hagu shine misra'il ba maka bude kofa ba ga frame nan guda biyu ba to abinda ke tsakankanin distance da ke tsakankanin wannan frame din kaman tsakanin makka zuwa garin himyar a cikin yaman ko tsakanin makka zuwa busra a cikin kasar sham daga cikin mu'jizar da ke cikin wannan wajen shine waɗannan wuraren da annabi ya ambata nisan su daya a wata riwaya kace bainan makka wa hajar ana cewa wajen mil 750 ne kaman kilomita 1200 tsakan kaman kace daga Kano zuwa Lagos ko misali misali ne nake koyi ban san ko haka kilomita yake kawai duka fadin kofa ne me amfani wannan fadin kofan shine lokaci guda duka za a shige babu wani cincirin do ko wani ice stampede ko wani kafin ya shiga an kama wajen shi ko ina ko ina a wata riwaya zalla sallallahu alaihi yake cewa mutane suna shiga ce wallahi za su gane gidajen su da aka tanadar musu fere ne suke gane gidajen su na duniya shine ibnu rajab yake cewa abin da za su gane gidajen saboda tunda suka kwanta a kabari ake nuna musu gidajen cewa ga gidanka na aljanna ai shi ne cikin kwalwarka ka san wurin ka gane shi yanzu duk dakikancin mutum ai zaka gane Ka'aba idan ka ganta ko kuma ka tafi zuwa saboda hoto duk wurin ka gani nata ka da ka zaka ce to hanya da ita ce ko ba zaka taba wannan tanan ba ita ce da kaga za ka gane ta za ka gane ta fiye da teburi mai shayin agogo ba haka bane saboda sai kai sa TV baka ji ba inda wurin take tsada yanzu ko mun gani to Allah ubangiji ya samu dace Allah ubangiji ka samu aljanna Allah ka samu samu da mu da iyayenmu da malaman mu da ƴan uwanmu da masoyan mu da dukkanin mu'mini ya Allah ka samu samu Allah ka tsare mu daga wuta da azabata Allah ka tsare mu daga tabewa Allah ka tsare mu daga dana sani ina ganin zamu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba zamu ƙara dan magana kaɗan akan wannan hadisi da abubuwan da suke cikin sa kafin mu ci gaba insha Allah وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله